Kau yang dah dengar VOA bangun cuma akasam.
Suna na Abdullah Abdul Hamid, wanda akasam ini Abdul Atto.
Abdul Atto, kau yang film ni?
Mau aki ni.
Kau nak sama Atto umpam?
Nasa mau Atto ni dah kata nafar waka, nashga harukan industri sabila, akasam cie amat en Atto ni film. Watu jari miki nana pasang masa.
Siapa yang?
Siapa mau akasamu sabanang Allah kata tadi abin China bayar nang. Sai na koma sana'ar waka.
Ya akai to kafin cikin ka waka.
Eh akwai wani abokina wanda kodai yaushe muna tare da shi a studio mu lokacin Crown studio Adamu. Adam A Zango kenan. So to yana jin irin yanayin da nake dan wakoki haka ba tare da na rubuta ba da sauran su shine sai bani shawara akan cewa ai to tunda dai harkan film ya kasance cewa ubangida na Allah masa rasuwa me zai hana kai nan cigaba da waka.
To da ba a samu a wakar wace ake yi?
A wakar Hausa na yi. Waka ne kowace iri kowane irin waka ma dai ina yi a takaice.
Nana yi ana hip hop?
Ina hip hop ina na taba hip hop dai amma ba sosai ba.
Aka ce actor da wata waka aka san.
An san ne da wata waka wanda aka yi mata sunar sana'a sa'a wanda akwai wani abin da muka yi a Meko Award, Freedom Meko Award wanda kusan wannan wakar ita ce aka fi sani na da ita.
Freedom na wakar.
To karin wakar ita ce sana'a sa'a rashin sana'a sata mudage mudage mata samu zage dantse.
Me yasa kai ta?
Na yi ta ne akan sana'o'i da kuma matasa ƴan uwana wanda suke rena sana'a a takaice wanda ba su dauki sana'a da muhimmanci ba zaki ga mutum sai dai yayi wanka ya zauna a kofar gida ko kuma ya zama majalisa ba shi da abin yi.
Da kai wakar ta yi tasiri?
Wakar ta tasiri sosai saboda kusan wakar ita ce ta fi daukaka a cikin wakokina sosai.
Banda ita sai wacce aka san ka da ita?
Banda ita an sani da wakar mahaifiya da kai kuma Nafisa.
Rera mana mu.
Wakar mahaifiya ita ce wanda karin wakar mahaifiya na da girma wahalar da kika sha a kaina ne bazan iya biyan ki ba
sai wacce kuma
sai Nafisa ya Nafisa ci yar makaranta zuciya ta na kaunar ki kada ki ce min sai wata rana
shekara nawa kana waka
ne gaskiya na fara waka ne daga 2007 kawo zuwa yau 2018 kenan
wani irin kalubale aka fuskanta kan hanya ta waka
eh gaskiya ni dai akan kaina kalubalen da nake fuskanta ko kuma na taɓa fuskanta akan sana'ar waka ita ce idan mutum ya tafi yin aiki da kika ni dai ba inda studio a takaice duk studio da ka tafi aiki idan ba ka samu mutum wanda yake mai amana bane da kai aiki sai a lalata maka aiki ko kuma ya kasance cewa a riƙe maka yawo da hankali kafin aikin ya karasu
me burinka wannan harkar ta waka
buri na a wannan harka shine Allah ya daukaka ni na kuma rika tura mutane sako al'umma su rika fahimta.
To al'adam shi wannan shi muke yi wa mawaki eh muke mana baiti ko amfi rega dan da VOA video ce ta matasa da ake kama ta kawai sabila ko iPad ko laptop in muka tsiye ka zaka iya rera mana amshi ko baiti ko zaka sha kai.
Eh zan jarabta.
To bismillah.
Shirin dandalin VOA shiri mai inganci matasan mawaka ake kiranmu domin haskaka mu ake kiranmu
to yana dai ka sha da kyar
to nagode sosai da sosai
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.